من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَهَلُلْ أُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي أما بعد يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا قارة جدد قدير مغا الله سبحانه وتعالى ديداد موانا يني ميتارون البركة يني الله ربا دران الكميس ونيوي اي ديداد قوم شاء ايا قوتا شعبان هجران الشكارة دبول داريهود دار بإن دبيار 21 ga watan 2 na miladiya 2024 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci na mai tarun albarka Masjid Darul Qur'an dake daura da gidan Distinguished Senator Muhammad Danjuma Goje dake wannan unguwa ta Fantami nan fadar jihar Gombe barkanmu da saki kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafin Aqabaul Musallin kusakuran masallata na babban malami Al-Hafiz Muhammad Siddiq Al-Mishawi Al-Misri rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a daidai wannan lokaci kuma zagayewar mako irin wannan yini idan masu kallon mu kai tsaye da masu kallon mu ta kafafan yada bayanai na zamani ba su manta ba malai na mana magana game da kusakurai alƙawliya fi tashahhud kusakurai da ake samu na furuci a cikin karanta tahiyya mun shiga wannan babin a makon da ya gabata har mun karanta kuskure guda daya a cikin babin wanda shine qauluhum bismillahi fi awwalihi wa as'alullahi fi akhirih mutun ya fara wannan lokacin da zai bude tahiyya sai malai ce wannan lafazin bai zo ba daga manzon Allah hakanan bai inganta ba daga sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau insha Allah za mu tashi kuskure na biyu a babin a shafin littafi na 79 farkon fiji na 79 wannan kuma shine darasin mu na 37 a wannan littafi insha Allah maliki cewa qatuhum fi salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam kusakurai da wa'ansu daga cikin masallata suke samu a cikin karatun tahiyya a gabar yiwa manzon Allah salati sallallahu alaihi wasallam mali ce kathiru min almusallin da yawa daga cikin masallata la yuhsinuna kayfiyati salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba sa kyautata tsari da yanayi na yiwa manzon Allah salati sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah faqad yaqta'una fi sigatiha wa an suna kuskure wajen siga salati bi ibdalin wa taharifin wa idkhalin lam yuthbit an sallallahu alaihi wasallam yake cewa bi ibdalin da canja wata kalma da wata kalma shine albadal a dauke wata a maida wata gurbinta ana ganewa aw taharif ko canja ma'ana an karanta kalmar amma ma'anar an canja ta wa idkhal da shigo da wani abu wanda lam yusbita an wanda bai tabbata ba daga gare shi sallallahu alaihi wasallam an bayyanta to wannan bangarori guda uku malike yace ana samun kuskure da yawa manzon Allah salati na farko ibdal a canja wani lafazin da wani lafazin ko wata kalmar da wata kalma na biyu taharif canjawa canja ma'ana na uku idkhal shigar da wani abu da babu shi qala khairuddin walla la tajuzu aziyada ala salawati ala salati salawati ibrahimiyya baya halatta qari asiga kun ganin yazo da jami'i ko yace salawati ibrahimiyya kuma salati ibrahimiyya dai ne ko haka ne to ya kai sa jami'a nan eh banji ba
saboda me yau saboda sigar ba dai bace sigar ta kai wajen bakwai yasa ya bawa sigar jami a wannan amma salatin shi kadai namu iya da siga ta kai bakwai yasa ne ya amfani da yawan sigogin sa ya bai jami ala salawatul ibrahimiyya bisa irin sigogin da suka inganta wajen salatul ibrahimiyya kenan aw istibdal ukhra biha hakanin bai halatta a canja wata da wata li'anna kullan min at-tashahhud wa salatul ibrahimiyya domin duka daga ita tahiyya din har salatul ibrahimiyya din tawqifiyun idan aka ce tawqifiyun to abu ne wanda nan gari nan bari haka baka bar shi baya karbar kari baya karbar ragi yine tawfiki an fahimta akwai abubuwa da shari'a ta bada tabbar kofar abu ne zaka iya karawa zaka iya ragewa amma akwai abubuwa da kuma tawqifi ne haka zaka bar su kawai ba a buƙatar ƙari ga ba a buƙatar ragi kamar salloli ba za ka ce kai kana da ƙarfi ba sallan magriba raka'a hudu za ka yi baka isa ba ukun nan dai haka za ka batta asuban nan raka'a biyu nan haka za ka batta ana fahimta to duk abin da haka yake a rubuce haka kuma manzon Allah ya tabbata yana yi to shine amrun tawfiqiyun haka nan nan gari nan bari haka za ka bar shi to malici da tahiyya din da salatul ibrahimiyya din to amrun ne tawfiki abu ne wanda haka aka tsara yi kuma aka ake yi kuma duk wanda zai iya samu lada irin wannan zai haddadahu annabi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya iyakance shi hina su'ila an zalika a lokacin da aka tambaye game da haka din wasigatu salat alaihi salatu wassalam yubayyinuha lana shi siga salati na ibrahimiyya wanda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana gare mu inda ma sa'alahu ashaba lokacin da sahabban sa suka tambaye shi fa qalu ya rasulullah suka ce ya ma'aikin Allah kad allimna kayfa nusallim alayk mun sanya zamu yi ma sallama ai fi tashahhudi mun san yadda zamu ma sallama cikin tahiyya assalamu alayka ko assalamu ala nabi an fahimta amma fa kayfa nusalli alayka manzon Allah ya zamu yi maka salati ba mu sani ba muna so ku koya mana to lokacin da Allah ya saukar da ya inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladzina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima to shine sahabbai suka yi dandazo suka tambaye manzon Allah wani sahabbai dai sama da sahabbai mabambanta wajen guda bakwai wata ruwayan guda tara suke tambayar manzon Allah ya za su masa salati kuma irin wannan sigar ya koya musu da bakinsa ana fahimta mun san yanda zamu yi ma sallama amma ba mu san yanda zamu yi maka salati ba ana fahimta kala sai manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam qulu ku ce kaga wannan fi'il amr ne ku ce allahumma salli ala muhammad ya Allah kai dadin tsira bisa annabi muhammad wa ali muhammad da ali muhammad akwai bambanci tsakanin al da ahl al bil alif mamdud da la da kuma ahl alif wa ha an gane ku wa lam akwai bambanci idan aka ce ahl bil ha al kabira wal lam to ana nufin matanka ƴaƴanka jikokinka da kai abin da yake ƙasa su ne ahlihi kenan ana fahimta al kuma iya nufin aqari danginka kaman babbanninka da kawunanka da sauransu ana fahimta yasa idan aka ce ali muhammad abinda malaman suka ce shine alu ja'far ali aqil ali abbas an gane ko da al yau ali aqil da ali hamza da ali abbas da ali waɗannan ƴaƴan baffannosa ne dama gidan akwai shi abdullahi mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abbas akwai hamza akwai abu talib ana gane ya ko akwai abu lahab wannan su biyar ne
wanda suke gida daya da mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma abin mamaki ko kuma abin da Allah ya kaddara shine a dukkan su ina tsammanin mutum biyu ne suka musulunta, da Hamza da Abbas, amma Abu Lahab bai musulunta, hakanan Abu Talib bai musulunta. Ana fahimta? Akwai wata Safiya ita ma tana cikin su, akwai Safiya wanda gidansu ɗaya da mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To wannan su ne ahli nasa kenan, aqaribahu, danginsa da makusantansa. To idan kai mai salati to har da waɗannan gidajen ka sako, amma zai shafi musulman gidan ka banda wanda ba musulmai ba. Ana fahimta? Shine Ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim, Allah kamar yanda kai tsira da aminci ga annabinka annabi Ibrahim alayhi salam, wa ala ali Ibrahim, da ali suma na annabi Ibrahim, innaka hamidun majid, Allah kai ne abin godiya kuma kai ne abin yabo. Hamid abin godiya, majid kuma abin yabo. Allahumma barik ala Muhammad, ya Allah kai albarkokinka ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ali Muhammad, da ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim, kamar yanda kai albarkoki ga annabinka annabi Ibrahim, wa ala ali Ibrahima, da ali Ibrahima, innaka hamidun majid, ya Allah kai ne abin godiya kuma kai ne abin yabo. To wannan singar haka manzon Allah ya koya wa sahabbai da bakinsa sallallahu alaihi wasallam. In kai rantsuwa kace wannan sigar daga bakin manzon Allah ta fito, ba za ka yi kafara ba. An ga an gane ku? Shi ya faɗa da bakinsa yace ayi. Kuma bisa ittifaqin malamai sun ce shine salati mafi daraja. Har sun ce ma duk fallar da ake faɗa game da salati wa manzon Allah, wa'ansu daga cikin malamai sun ce to wannan sigar ake ne. Kamar man salla alayya marra sallallahu bi ashara, Allah ya ce duk wanda ya yi wa manzon Allah salati ɗaya Allah zai mai salati goma. To wa'ansu malaman sun ce wannan sigar ake ne. Ana fahimta? Duk wata falala da ta zo ƙarƙashin yi wa ma'aikin Allah salati, wannan hadisin ake gabatarwa, wannan salatin ake gabatarwa. Duk da cewa akwai salatai da yawa sun inganta, da yawa. Duba littafin Ibn al-Qayyim Jala'ul Afham, ya yi bayanai kan kaifiyar salatin da ya inganta yawa manzon Allah. Amma dukkansu wannan shi ne shugaba. Kamar yadda akwai Sayyidul Istighfari ko? To wannan shi ne Sayyidul Salati. An fahimta? Duk salatin da za a yi wa manzon Allah to bayan wannan yake ne, sallallahu alaihi wasallam. An fahimci wannan? Amma da yake cewa ziyadatu lafzu sayyidina fi tashahhud, ƙarin lafazin sayyidina a cikin salatin Ibrahimiyya, kuma a gabari wa manzon Allah, a gabari tahiyya a cikin sallah, shi ma kuskure ne. Ana ganewa? Wa qawlu ba'dul musallin, fadin wa'ansu daga cikin masallata, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan rasulullah, na shaida. Kalmar sayyid shugaba take ne, sayyid shugaba. Ana fahimta? Ko manzon Allah shugaba ne, ba mai musu akan wannan. Har kafirai ma sun yarda jagora ne, sun yarda shugaba ne mai adalci mai amana, amma su bi shi wajen yi wa Allah bauta shi kadai ne masu yarda ba. Amma ba mai inkarin shugabancin manzon Allah babu shi, sun yarda jagora ne kuma sun yarda jagorancinsa. Ana fahimta? To amma ƙarin kalmar a cikin sigar shine abin da malai ce shi ma'aikin Allah bai faɗa da bakinsa ba. Akar makalawa shigo daga ciki ba a zama baki kofa. Sigar sayyidina ɗin bata inganta ta zo cikin sigar da ma'aikin Allah ya koyar ba. Ana fahimta? Kuma ya fi sanin, ya fi kowa sanin shi shugaba ne. Tunda Allah ta'ala yana cewa wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursala, qul kafa billahi shahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab. Kafirai sun ce manzon Allah ba manzon Allah bane, sai ya ce a Allah ne shaida tsakanina ni da ku, in ma ba manzon Allah bane Allah ya sani, in ma manzon Allah ne kuma Allah ya sani. Shine can yake cewa kafa billahi shahidan Muhammadur Rasulullah, Allah ya shaida da kansa annabi Muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Ana fahimta? Sai yake cewa min ziyadatul mubtadi'a, ƙarin sayyidina ɗin nan inji malam iya cikin ƙare-ƙare wanda aka ƙirƙire su, allati yajibu an nabta'id anha, wanda ya zama wajibi mu nisanci ita kalmar ƙari, wa an naqifa alal ma'thur as-sahih,
kuma mu tsaya kan ma'thur abinda ake cewa ma'thur shine ɗayan biyu ko qur'ani ko hadisi so ne ma'thur an bayyanta wahayi ne ma'thur kawai abinda Allah ya faɗa a qur'ani ko abinda ma'aikin Allah ya faɗa a hadisanci ne ma'thur to yace mu tsaya kan ma'thur tunda abinda manzon Allah ya koyar cikin sigar salatinsa ma'thur ne wahayi ne ra'ayi baya shiga ijtihadi baya shiga qiyasi baya shiga dama sun ce la qiyasa ba'da an-nas babu qiyasi bayan nasi yazo idan nasi yazo magana ta kare hadin nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma'thur din da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li anna al-asl fil ibada al-ittiba domin asali a ibada bi ake ba a ce ka kirkiro wani abu ba in dai ibada ce a asali bi aka ce kai yasa Allah ce qul in kuntum tuhibbuna Allah sai ce fattabi'uni ka ce musu har in kun yadda kuna son Allah son Allah na gaske to Allah ya ce ku bi manzon Allah fattabi'uni idan kun bi ni inji manzon Allah kuma Allah yuhibbukumullah Allah kuma sai ya so ku waye gafir lakum zunubakum kuma Allah ya gafarta muku zunubanku wallahu ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne mai jinkai shi ma aikin Allah bin sa za a yi a bi shi cikin duk abin da yazo da shi shine ma'ana da'atu fi ma'ama tasdiqu fi ma akbar ijtinab ma naha anhu wa raja wa Allah yi ubadallahi illa bima shara wanda shine bin manzon Allah mai da'a an gane ko cikin duk umarnin da ya bayar da gaskata shi duk labarin da ya kawo da gudun duk abin da ya ja kunne kansa a lisance shi sannan kuma kar ka yi wa Allah bauta sai abin da manzon Allah ya zo da shi wannan shine bin manzon Allah na gaskiya kenan amma da kullun zaka cika duniya kai masoyin manzon Allah ne kuma kana sabawa sunnarsa kana sabawa koyarwarsa to kana iddia ne da bakinka kawai kana faɗa ne da bakinka yaquluna bi alsinati ma laysa bi qulubihim ne kawai amma ma'aikin Allah bi Allah ya ce ai a bi shi kawai bi kuma makahon bi ka gane baka gane ba har in dai ma'aikin Allah ya aiba kawai kai ba a buƙatar wani sai ka gane zaka yi a shi kada yake yawa wannan biyayyar da sallallahu alaihi wasallam to shine mali yace wajibi ne mu bi ma'asur da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin asali a ibada shine ittiba bi wal bu'du anil ibtida da kuma gujewa kirkire shi yasa ma yake cewa wa khairul huda rasulullah kuma wanda yake cewa alaikum bi sunnati ku wa sunnatul khulafa ar-rashidin mahdi ku kuma wa iyyakum wa muhdathatul umur fa inna kullu muhdathatin bid'ah iyyakum wa muhdathatul umur yake cewa ina janku na ku ina kai shedun ku da farin da bin fararin abubuwa cikin addini shi sune muhdathat abinda aka kirkire su bayan manzon Allah da sahabbai sun wuce to wannan sune ibtida yawa akwai hani shari'a ta zo da hani game da kirkire ka bi kirkiren da aka kirkiro aka biyo suka zo bayan manzon Allah da sahabbai sun wuce ana fahimta wa qad sabaqa al-kalam an hadhihi al-bid'ah fil azan wal iqama malici can baya da ya bayani game da kiran sallah da iqama yayi bayani kan wannan abu fanzur in kiyas kana son karin bayani ka koma baya ka addu'a ana fahimta fa'ida ba'd an-nas daga cikin mu an so daga cikin mutane injimala mimman yunkiru tilka ziyada daga cikin masu inkarin wannan ƙari ya hata juna bi hadisi lafdhu suna kafa hujja da wani hadisin da lafazin sa shine la tusawduni ay tasayyuduni fi salat kar ku sayyadantar da ni cikin sallah qalal ajluni fil kashaf malam al ajluni fil kashaf yake cewa qala fil maqasidi shima ya cira to magana cikin wani tafi al maqasid la asra lahu wannan hadisi ba shi da asali wa qala an naji fi awail maulidihi al musamma bi kanzil afa wa amma an naqlu an sayyidil wara la tasawduni fi salati bakaribun yake cewa wannan kalmar da ake jinginawa manzon Allah cewa kar ku shugabantar da ni cikin sallah to kalma ce ƙarya bata zo daga bakin manzon Allah ba mulid mubtari wanda aka haifi kalmar kuma aka kirkire ta bata da asali wal awam ga magari mutane injimalan ma iradihim lahu yal hanuna fihi aidan bayan jawo maganar da suka yi wanda bata da asali sannan a kalmar ma suna samu lahadi ma'ana kalmar ba haka ake so a furzata ba fa yaquluna la tasayyiduni biliya wannan kuma kuskure ne a tsarin larabci ba haka ya kamata a ce ko da ka ci karo da wannan hadisin ya ce bai inganta ba ana fahimta shine abin da malaki so ya ce qauluhum assalamu alayka ayyuhan nabi fadin wa ansu daga cikin masallata karanta tahiyya assalamu alayka ayyuhan nabi siran Allah ya tabbata gare ka ya kai wannan annabi ana gane wato shi ma yake kuskure aina kuskuren yake tunda a galabi haka muke faɗa ko haka muke faɗa assalamu alayka ayyuhan nabi assalamu alayka ayyuhan nabi to kuskuren shine assalamu alayka ana karanta wannan ne a lokacin da manzon Allah yake da rai tunda wannan kaf din kafur kitab ne kamar kana magana da shi ne amma lokacin da Allah ya karbi rayuwarsa sai ya ce assalamu alan nabi an fahimta assalamu alan nabi ba assalamu alayka duk sahabbai haka suka yi sa Abdullahi dan Mas'ud suna na Aisha Allah ya kara musu amma lokacin da yake da rai haka ake fada assalamu alayka irin wannan amma bayan yayi wafati a bar duniya sai ya ce assalamu alan nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadha lafzu huwa almuntashir bayna almusallin wannan lafazin shine ya yadu shine muntashir abin da ya yadu a tsakanin masallata fi sigati tahiyyat a cikin sigogi da ake da tahiyya wala qad waradat athar sahiha haqiqa an samu athar ingantaccen magana ingantacciya tasabbata anna hadha al-lafz tasabbata anna hadha al-lafz kana fi hayati nabi sallallahu alaihi wasallam lafazin assalamu alayka ayyuhan nabi to ya inganta ya tabbata lokacin manzon Allah da rayuwarsa ake fara amma ba'da mautihi bayan wafatinsa fa kanu su sahabbai sun kasance yaquluna suna cewa assalamu alan nabi amincin Allah ya tabbata gare ka wannan annabi junal kaful kidab a cire wannan kafu na kidab assalamu alayka kaf da sai a cire shi sai kuma assalamu alan nabi an fahimta wannan jaraba za a yi wa masallata sai a samu 100 ba su ci wannan jaraba a ga wannan iya ɗaya daga cikin fa'idar zuwa gun karatu kenan iya ɗaya daga cikin fa'idar zuwa gun karatu amma wannan saka samu sulmi 100 wa an su ma malaman ne amma ba za su bambance wannan abu ba ana fahimta kuma addini kullun dan bincike ne dan karatu sai malaki ya ce wa fa'ani bin mas'ud daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kare yadda da shi allamani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu at-tashahhuda ya koyar da mu tahiyya ana fahimta at-tahiyyatu lillah kaga wannan kalmar ma akwai matsala akan ta ita da yau me ya muke cewa at-tahiyyatu kaga shi ma nan jaraba za ma ka fadi ba haka a rubuce bai zo a haka ba at-tahiyyatu ake cewa ba at-tahiyyatu ba at-tahiyyatu lillah an fahimta at-tahiyyatu bil jam bi sigatu lil jam ba siga ta mufrad ba amma at-tahiyyatu siga ce mufrada amma at-tahiyyatu haka tazo a rubuce kowace tahiyya haka tazo a rubuce at-tahiyyatu lillah ba at-tahiyyatu lillah an fahimta at-tahiyyatu lillah at-tahiyyatu shine jam'u tahiyya gaisuwa da dada dan kalamai na gaisuwa sun tabbata ga Allah was-salawatu wannan sun mai fassara guda biyu as-salawatu salawatu ko kace wannan sallolinmu na farilla da muke yi ko kace addu'a addu'a tana daukar ma'anar as-sala'i jama khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha sai ce wasalli alai ma'ana ud'u lahu ka karbi zakka da gunsu zakka za ta tsarkake su ta tsarkake musu dukiya sannan kuma kai musu addu'a shine wasalli alai ana fahimta aya turanci ma haka ne sallah me yake ce mata prayer ko addu'a fa idan to ka gani duk ɗaya ne a luga kenan a luga ɗaya ce saboda haka ko ka ce as-salawatu sallolinmu na farilla as-salatul maktuba ko ka ce as-salawatu addu'a da muke yi duka wannan lafazan guda biyu duk an fassara su da shi to duka Allah ake nufa da ita in sallah ce Allah ake nufa da ita in ma addu'a ce Allah ake nufa da ita sannan wa tayyibatu da dada dan lafuza su ma sun tabbata nan ga Allah assalamu alayka ayyuhan nabi amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai wannan annabi haka dan mas'ud yace manzon Allah ya koya musu a lokacin da yake raye wa huwa baina zaharanina a lokacin manzon Allah iya cikin mu a raye iya nan bai kuma ga Allah ba ma'ana iya tare da mu amma falama qubida lokacin da Allah ya karbi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kullu sai muka ce assalamu alan nabi kaga dan mas'ud ne fa sahabi ne iya cikin manyan sahabbai ma kuma iya cikin na kusa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace lokacin da manzon Allah yake da ransa ga abin da muke fada amma lokacin da Allah ya karbi manzon Allah kuma bayan rasulsa ga abin da muke fada sallallahu alaihi wasallam fahimtu qala ibn hajar imam ibn hajar al asqalani yake fada cikin littafin fathul bari mujalladi na biyu shafi na 314 hazihi ziyada zahiruha wannan qarin a zahiri annahum kanu yaquluna su dacen suna cewa assalamu alayka ayyuhan nabi amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai wannan annabi bi kafil kitab bi kaf al kitab da kafi na kidabi fi hayatin nabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da manzon Allah rayuwarsa nan falam ma mata lokacin da manzon Allah ya wafati sallallahu alaihi wasallam tarakul kitaba wannan kaful kitab sai suka ajiye shi wa zakaruhu bi lafzi al-ghayb bi lafzi al-ghayba iska ambaci lafazin da lafazi na ghayba wanda baya nan fasaru yaquluna hizo kasance suna cewa assalamu ala nabi ba assalamu alayka ayyuhan nabi ba ina fata an fahimci ku to wannan shine abin da malike so yace wa kala ibn hajar malik ibn hajar da yace aidan kuma wa qad wajadat lahu matabi'an qawiyya wannan magana ta dan maso ta samu matabi'a ta samu bibiya mai karfi ai hadisi ibn mas'ud radiyallahu anhu hadisin abdullahi dan mas'ud Allah ya kare dare shi qala abdurrazzaq as-sanani kenan ana ganewa akbarana ibnu jurayj akbarani aba ibnu jurayj ya ba mu labari shi ma daga aqabini rabah iya cikin tabi'ai anna sahabata cewa su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kanu yaquluna sun kasance suna fari wan nabi sallallahu alaihi wasallama hayyun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama iya nan da ransa assalamu alayka ayyuhan nabi tsiran Allah da aminci tabbata gare ka ya kai wannan annabi falan mamata lokacin da ma'aikin Allah ya wafati qalu suka ce assalamu alan nabi hiska mai da kalmar assalamu alan nabi ba assalamu alayka ayyuhan nabi ba wa hadha isnadun sahihun wannan kuma ingancin hadisin iya da inganci ya sanadin hadisi mai inganci to ya ɗan uwa kun ga haka ake maganar ilimi duk abin da ka faɗa to ka faɗi dalili duk abin da ka ci to yayi zama do kana da madogara addini da haka yazo da haka ake yin sa kuma da haka zai tafi amma babu maganar sarrai ko wani cika ido ko dan ka kai wani matsayi a ce ka dinga magana ta shar'antawa mutane wani abu amma ba dalili baka babba wanda isa wannan ana fahimta hatta ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam in yazo da wani abu sabai tambaye su suke ga abin nan a shiru da yake na du'a'ul istifta idan yayi kabbaran harama kafin ya fara karatu akwai lokacin da sai na Abu Hurairah radiyallahu anhu yake cewa ya rasulullah bi abi anta wa ummi ma ra'aitu sukutaka ba'da al-takbir qabla al-qira'a aw kama qala yace ya rasulullah fansar ka mahaifiya da mahaifiyata ya rasulullah da Allah muna so kamar na karin bayani idan kai kabbaran harama kafin ka fara karatu sai kai shiru kini asakt ka dan shiru jim ka dan kuma sai muji ka fara karatu to wannan shirun me matsayin sa me kake faɗa manzon Allah ne ba ke da me sai yake koya musu du'a'ul istifta da ake addu'an bude sallah to kaga hitin da sahabbai har in sun ga wani abu da ilimin su bai kai ba ko suna neman ƙarin bayani suna tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma yanzu akwai wanda ya girma da yawa cikin malamai in ya faɗi magana ba mai tambayar sa anan ba a tambaya kaji ba a tambaya anan duk abin da ka ja ka zaka tafi da shi to wannan an dau wata hanya kuma kenan an dau wata hanya gaskiya an saba duk matsayinka a addini ba kai manzon Allah ba ko manzon Allah na tambaye sa ake wata tambayar ma in ka ji sai ka ji in kai ne ma ba za ka iya tambayar ba ana fahimta haka za a zo a mai wani yake cewa in kai manzon Allah ne ya zan yi na gane haka wani yazo ya ce masa in kai ma'aikin Allah ne akwai lokacin da manzon Allah ya tursa Khalid bin Walid su je su kai sako wani gari su da wani da sabon yan uwansa da suka je garin suka ce ai manzon Allah ne ya turo sai wani mai ya ce to kun ga wannan ya dauko wani koko da guba a ciki ya ce kun ga wannan kokon ya suka ce sai wala guba ce a ciki guba kun san guba eh guba duk wanda ya ja mutuwa zai yi to in dai kun yadda wanda ya turo ku manzon Allah ne da gaske to sai kun sha wannan abinsa na zamu yadda in kai ne zaka sha wallahi Khalid bin Walid kokon ya karba ya shanye guba yace shi ya yadda wanda ya aiko himmanzan Allah ne baya musu in kuma dan akan wani ne wallahi ya sha guba yace wallahi da kasan ya samu madara haka ya shanye guban nan ba abin da ya same shi kage yaqini da imani ke amma kai kana shakka an gane mutuwa zaka yi shakka kake yi baka yadda ba magana ce a baki kawai amma hi tajir har zuciyarsa da gaske ne tajir har zuciyarsa wallahi yasa wallahi ba ko ciwo kai bai ba haka suke surga sun gaskata manzon Allah fiye da yadda kake zato to amma duk da haka idan ma'aiki ya zo dodo jimla ko wani abu sabo hisan be shi sai musu karin bayani to wannan shine addini kaga wannan malam abin da yake faɗa din nan yace assalamu alayka ana faɗa lokacin da ma'aikin Allah yana nan da rayuwarsa amma lokacin da ya koma ga Allah to ga yanda ake faɗa ya dauko maganar Abdullahi dan Mas'ud ya kawo maganar Ibn Hajar ya kawo magana ya sake dawo da magana har ya je ga Abu bin Rabah yace sahabbai ga abin da suke faɗa wannan shine ilimi shine karatu wa qala al-Albani Imam Nasiruddin Albani yake cewa fi sifatu salati a cikin littafin sa na sifatu sala shafi littafi na 98 wala budda an yakuna zalika bi tawqifin wannan duka sigogi ne inji malan babu makawa sai sun tabbata daga manzon Allah ko daga sahabbai wanda ba mai ƙara ba mai ragewa an gane da kyau bi tawqifin minhu sallallahu alaihi wasallam wa yu'ayyiduhu anna aishata kuma karfafar magana cewa na Aisha Allah ya kare da ita kazalika kanat ta'allumuhum tashahuda ta kasance suna koyawa sahabbai tahiyya fi salati cikin sallah tana ce musu assalamu ala nabi kaga bayan manzon Allah ya wafati kenan na Aisha tana cikin wanda ta koyar da sahabbai da yawa musamman sigarun sahaba irin su Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi dan Umar duk sun yi karatu a gunta da yawan sahabbai babban da dattijai ba sun yi karatu a gunta a lokacin da manzon Allah ya wafati kaga koya musu tahiyya da take a matsayin ta ta malamarsu su ɗalibanta kuma ita matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bayan wafatinsa ga sigar da take koya musu assalamu ala nabi rawahu as-siraj fi musnadihi wal mukhlas fi al fawaid bi sanadaini sahihaini anhuma amma mun janna gaba nabiyar tarku salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi tashahud al awwal kuskure ne a kiwa manzon Allah salati a tahiyyan farko an gane ko kamar sallar magriba tahiyya biyu ake ko sallar isha'i haka sallar azhar sallar la'asar duk sallar da ake mata tahiyya guda biyu to wa an su da yawa ba sa yi wa manzon Allah salati a tahiyyan farko sai a tahiyya na biyu to kin yi wa manzon Allah salati a tahiyyan farko kuskure ne ya zahabu kasiru min al-musallina da yawa daga cikin masallata sun tafi ijmalan ila al-istihbab tarki salati ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam fi tashahud al-awwal bisa istihbabi mustahabbanci na kabar yiwa manzon Allah salati a tahiyyan farko cikin sallah wa yarawna zalika min at-takfifi al-marhub fi suna ganin wannan wa iya cikin abinda aka kwadaitar ba mai karfi ba ce shine takfif ma'ana kwadaitarwar mai sauki ce ba kwadaita sosai ba والثواب في ذلك اما كلمه ingantacce a wannan annal ahadith as-sabita as-sahiha hadisai ingantattu kuma tabbatattu allati umira bis salati ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka zo da umarnin yi wa manzon Allah salati sallallahu alaihi wasallama fi at-tashahudi amma sun zo cikin lamarin tahiyya gaba daya ba a ware wata tahiyyar ba sabanin wata ana fahimta in aka ce aiwa manzon Allah salati cikin tahiyya to hadisan duka sun zo da umumi tahiyyar ta farko da ta biyu duka hadisan karanta lam tuqassis al-awwal duna thani hadisan ba su kebe tahiyyar farko ba sabanin ta biyu wa hadha al-umum wannan umumi da in abu ya zo a umumin sa haka ake bi to ya fi tahaju ila dalilin sabit li yakuda tashahhud al-awwal min har in umumi ya zo kuma kana ne maka kawo wani abin da zai fidda wani abu daga cikin umumi to sai ka kawo dalili an gane ko akwai am idan am ya zo to takasisu sai da dalili sai da dalili ana fahimta kamar kaga wala asr umumi ne awal asr kai rantsuwa ne kasam ne innal insana lafi khusr dan adam iya cikin hasar kaga umumi ne wannan alif da lam idan cikin duk dan adam ya shiga al alif da lam al istighraqiyya lil jins ana fahimta duk dan adam iya cikin hasara to idan zaka yi takasisin wanda bai cikin hasaran nan da Allah ya faɗa sai da dalili dalilin kuma shine illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr to waɗannan su ne Allah ya kebance akai takasisin su cikin wancan umumi din idan am ya zo sai da dalili ake samun takasisin sa kamar hadisin da ma'aikin Allah yake cewa ad-dunya mal'una wa mal'unatun ma fiha ita duniyar nan da kuke gani Allah ya tsine mata albarka duk abin da ke cikin ta Allah ya tsine masa albarka kaga am ne wannan idan kana so ka ce banda kaza tsinuwar da Allah ya wa duniya da kayan cikin ta sai da dalili hadisin bai kare ba sai ma'aikin Allah yake cewa illa zikrallaha wa ma walahu wa alim wa mutaallim sai ambaton Allah da abin da ke kama da ambaton Allah da malamin addini da dalibin ilimi wannan sune kai suka kubuta daga tsinar da Allah ya wa duniya ana fahimta to am in yazo to sai an samu dalili na takasisin sa to nan da yake cewa duk sigar salatin da aka ci aiwa manzon Allah cikin tahiyya umumi ta zo an gane ko to kai da baka yi a tahiyyan farko sai da ta biyu sai ka kawo dalili sai kamar wannan aidin na buga muku misali ko na ka kowane ga dalilin da aka fidda shi to duk wanda ya ce salatin manzon Allah sai a tahiyya na farko na biyu za a yi to ana jiran sai kawo dalili ko na yi ko to muna so ga mana dalili kenan ba ku yi a tahiyyan farko nake so in ce kenan ba ku yi ko haka ne abu ai magana gaskiya kenan da yawa ba ai eh mafi yawanci ba ai gaskiya ne na'am akwai wanda limamai basu dama to ai su ma wasu limamai suna buƙatar bita ne eh suna buƙatar bita su ba wasu limamai ne gaskiya magana eh dole ne amma yin salati wa manzon Allah a tahiyya na farko da tafiya da bidu wajibi ne haka wa an suka tafi shi yasa suka ce daga cikin abinda yake rubuta sallah ma akwai sallar da aka yi ta bai wa manzon Allah salati ba kuma kaga duk cikin sallah ba igabar da ake wa manzon Allah salati a cikin tahiyya anan tahiyya ake wa ma'aikin Allah salati sallallahu alaihi wasallam saboda ka yi wa manzon Allah salati a tahiyya na farko da tahiyya na biyu wajibi ne shine magana da malamai suka tafi akan cikin ana fahimta su ne mamayin suna ji to su biya ma mu dama a dan ƙara lokaci ko minti 1 ko sakan 40 a tahiyyan farko din nan a samu damar karanta wannan salati din sai malike cewa dole sai an samu dalili sabiti da liyakuda tafsir tashahhud al-awwal min wanda zai fidda tahiyyan farko daga cikin umumi da manzon Allah ya faɗa wa dunahu khiratu taqat wa dunahu in ba haka ba kuma khiratun taqat kamar wani kirkiraren abu ne da bai da asali magana ce kirkirar ya wanda bata da asali wa amma kaul ibn mas'ud amma fadin abdullahi dan mas'ud Allah ya kare yadda da shi kana annabi sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi rak'ataini al-ulayaini abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya zauna a zama na raka'a biyu na farko ka annahu ala dafti al-hijara al-hama kamar manzon Allah ya zauna kan wani garwashin wuta mai zafi an bayyana an ce akwai wannan hadisin amma da'if ne aka rajahu Tirmidhi in maka ci karo da ido hadisi ne mai rauni malam sai ya ce fa haza hadisun da'if wannan in maka ci karo da ido hadisi ne mai rauni ba la la nuqati'uhu la nuqati'uhu da'if la nuqati'uhu wannan hadisi ne mai rauni wanda ba wani madogara da za a yi a kansa qala tirmidhi imam tirmidhi yake cewa fi sunanihi a cikin sunan nasa mujalladi na biyu shafi na 201 haza hadisun hasan illa anna aba ubaida lam yasma' min abi shi wannan hadisi ne iya daukan darajar hasan amma shi aba ubaida dai daga cikin marwayitan hadisin da yace ya ji daga ba masa dubiji ba ka kuma an aka samu wannan in idayat to malaman hadisi ba ka ba sa karba idan kace ka ji daga wani kuma aka bibiya ba ka ji daga gare shi ba to hadisin ba su karbe shi an fahimta to haka imam tirmidhi ya fada wa ilayhi zahaba shafi'i fil um wannan magana ta imam tirmidhi haka imam shafi'i ya tafi da cikin littafin sa na shi al um mujalladi da dai shafi'i na 100 والنووي شيما في المجموعة إمام النووي تشكيل تابيس المجموع مجلدين أو كشافي نتري هؤلاء الست والروضة الطالبين روضة الطالبين مجلدين لا شافي نتري بيود الستين دعو أما يمجانا أقضاؤهم ألف إليا في التشغول وصاب قريد وأنظم صلى الله عليه وسلم كسام نأيكي دقبع تشكين تهيال كطوهم في جلسة التشغول wa an suna kuskurewa zaman da ake wajen karanta tahiyya din nara kaseera min almusallina male ce da yawa za a ga masallata yajlisuna jalsatil mughayara suna zama mabambantan zama wani yayi irin nasa daban wani yayi irin kanan nasa daban wani yayi irin kanan nasa daban wa mukhalafa kuma zaman duka sun saba lima sabata anhu sallallahu alaihi wasallam wa amara bihi da irin zaman da manzon Allah ya tabbatar da shi kuma ya umarta a yi shi kama ya tsibiku rijlaihi ala ba'dha kamar yadda wanzu ga ya hada kafafuwansa haka dubbiyo ya dora dai a cikin dai haka yayi kamar wani baka haka ai rayu to shi ma wannan kuskure ne bai inganta ba aw yatarabba ba'dukuma kuma tun yayi tarabbu'i in ya zauna zaman tahiyya ya nadi kafarsa kenan yayi kamar zaman cin abinci ine tarabbu'i shi ma wannan in kaga wani iyaya tahiyya mun dai ba larura bace ta kuskure an fahimta wa hadha li adami ma'rifatin bi hadihi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma injimala ya ba su uzuri cewa ba su san irin yadda manzon Allah ya koyar ai bane wa sifati salatihi da kuma yadda manzon Allah ka rawaito yana yin sallarsa wal julus lit tashahhud naw'an sai ma lace zama domin tahiyya kala biyu ne zaman tahiyya wanda suka inganta daga ma'aikin Allah guda biyu ne الأولى نفركو الإبتراش هنا زمان إبتراش كشمبي لقفن كنهاو كزونا أكانتا تدامكم كدوغي تأني أرسنا كلنا القبلة أنا فهمت هنا زمان إبتراش وانده شي أكي بين سجدتين زكان سجدنا فركو دي نبيو كما شي أكي زمان تهيانا فركو أنا فهمت هنا زمان إبتراش كنا وهو أن يجلس على رجله اليسرى shine mutun zai zauna kan kafarsa ta hagu fa yaftarishuha ya shimfida ta ya zauna kanta wayan saburu jilahul yamna kafarsa ta dama kuma ya toge ta wayan saqbilu bi asabiha alqibla kuma yan yatsun kafarsa na dama su kalli alqibla wayakunu zalika fi tashahhud alawwal amma irin wannan a tahiyyan farko kai ake wassalatu as-sana'iyya ita sallah da mai raka'a biyu ce kamar sallan asuba ka subuhi wal juma'a wan naf kamar sallan asuba da sallan juma'a da nafila lamma sabbata min hadisi abi humayd as-sa'idi akwai hadisin abi humayd as-sa'idi wa iza jalasa fi rak'atayn lokacin da manzon Allah ya zauna rak'o'i biyu in yayi adja'a al-yusra adja'a zai kwantar da kafar zagu ne an gane ko wa nasabal yumna kuma ya toge kafarsa na dama وهو مذهب امام احمد مذهب الامام احمد شيني مذهب الامام احمد بن حنبل الثانيه نوع زمان النبي صلى الله عليه وسلم التورك يا سبوا الافتراش kun san dai yanzu ga sigar iftirash an fahimce ta ko yawa ita kuma siga ta at-tawarruk shine ka zaunar da mazaunanka a ƙasa an gane ko bangaren gun zaman ka na hagu ya zauna a ƙasa shine an yufdi ko yufda bi warqihi li yusra ila al-ard al-warq shine a mazaunarka ka zauna da mazaunarka bangaren hagu a ƙasa ina fata an fahimta waye khuruju kadmaihi min nahiyatin wahid kuma kafafunka din biyun duk su fita da bangare daya ya kamata a gwada zaman nan ya kamata yawa yawa to kun ga zaman da malamin nan yayi na farko yana iftirashi wancan ba yawa at-tawarruk kuma zaka dan tura kafan gaba to yayi shi ma wannan yazo a sigar akwai inda aka ce ka kwantar da ita din akwai kuma inda aka ce ka toge ta din yawa ko ka toge ta ko ka kwantar da ya tabbata ana fahimta amma yana barin musu gani ba waje ku tantance mana nan eh wannan shine na farko iftirashi kenan yawa kuma wannan shine tawarruk na farko dan dawo da kafar ka baya sake zaman farko mu gani ya wannan shine iftirashi ka zauna kan kafar ka ta hagu bangaren da maka doge shi yan yatsun su kalli alqibla to sake na biyu yawa dan maza malan ka dan wannan yawa ya isa haka wannan shine kuma tawarruk mazaunarka ka zauna kanta kafar ka cusa ta ciki kamar yanda yayi ita wannan ta daman akwai ruwaya biyu ko hakan ka batta a kwancan kamar yanda take ko kuma ka maida ita a tsaye irin zaman farko an fahimta duk yazo a ruwaya to wannan shine bambancin zaman farko da na biyu ana fahimta to sai malai yake cewa shi at-tawarruk shine an yufda bi warqihi li yusra ila al-ard wa yakhruju qadamaihi min nahiyatin wahid duk kafafun shi ya fito da su ta nahiya guda wa yansabu li yumna ko ya toge ta daman kamar yanda na faɗa ko wa rubbama yafrushuha wani lokaci kuma ya kwantar da ita kun fahimta ruwaya biyun da ta zo a tawaru ko ka toge ta daman irin iftirashi ko ka shimfiɗa ta sabanin iftirashi duk ya zo lamma sabbata fi hadisi abi humayd as-sa'idi radiyallahu anhu wa iza jalasa fi ar-raka'ati al-akhira idan manzon Allah ya zo zaman raka'an karshe ta hiyan karshe qaddama rijlahu al-yusra iya dan tura kafarsa na hagu ciki wa nasaba al-ukra sai toge bangaren dama wa qa'ada ala maq'adatihi sai ya zauna akan mazaunansa ina fata an fahimci nan to duk zaman da ya saba wannan sai dai uzri na larura ita kuma ad-daruratu tabihu al-mahdhurat in dai larura ta zo ingantacce a shari'a to tana dauke laifi akan abin da yake da laifi amma in ba larura bane to ba baka uzuri ba duk wanda ya ga lafiyarsa kalau kuma iya zama sabanin wannan to zama yake na san rai ko zama yake wanda bai maji ya karanci zaman ba ya maida abin yayi ko wani gayu ko abin da ya kamata haka ana fahimta amma wannan zaman guda biyu shine inganta ma'aiki yana yi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ka aje tambayar kai sai mun ga sai mun je karshe wa zahaba al-imam shafi'i ila anna at-tawarruk yakunu fi jalsi al-akhira min as-salati imam shafi'i ya tafi kan cewa at-tawarruk wannan zama kala na biyu da muka yi iya kasancewa a zaman karshe a cikin sallah an fahimta zaman karshe a cikin sallah sai ce sawa an kanat sunaiya ko sanaiya ka subhi wal juma'a daidai ne in dai zaman karshe ne kaga yace kaman asuba da juma'a zama da yake to in dai sallah dai mai zama daya ce ji imam shafi to tawarruk zakai an fahimta in mai zama biyu ce kuma a zama na biyun zakai ana fahimta wannan shine fahimtar imam shafi Allah ya masa rahama yace ka subhi wal juma'a aw thulasiya ko sallah mai raka'o kaman magriba to a zaman karshe zakai aw ruba'iyya ko sallah mai raka'a hudu kamar azhar al-asr isha'i to duk a zaman karshe yake irin wannan al-inkar ala man yuharriki isbi'ihi fi salah inkari ga man wanda yake motsa dan yatsa sa a cikin sallah a cikin tahiyya ko san ana motsa dan yatsa ku ana kada shi haka to in dai kada wanda ilimi ake daidai ne amma in kada wacce ta yayi ko kaga ana yi to da matsala ce ana fahimta amma motsa dan yatsa a tahiyya ya inganta yazo kai wa mutun inkari dan iyaye ta kuskure kake a gurguje zamu ga wannan gabar kuwa gaba tana da tsayi gaskiya kuma an ce saura minti na 10 ko to maji minti 10 da dan saura kana al inkaru ala man yuhariki isbihi fi salat yunkiru kathiru min awamil musallin dewa daga cikin awam ga magari na masallata ala man yuhariki isbihi fi tashahhudihi suna inkari ga man wanda yake motsa dan yatsa cikin tahiyya bal inna minhum man yaqulu bi butlani salati wasu ma suna cewa ya motsa dan yatsa in ya kawo sallar ta bashi man yuhariku isbihi ko isbihi wanda yake motsa dan yatsansa wal haqu allazi nuridu an nubayyinahu malai ce gaskiyar da muke nufi mu bayyana ta wa nadharahu mu fito da ita fili huwa anna tahriku li isbi fi tashahhudi laysa bid'a motsa dan yatsa a tahiyya a sallah ba bid'a bane ba bid'a bane min al qawli ba bid'ar magana bace wa inna ma sabbata anhu sallallahu alaihi wasallam hakan ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa an wa'il bil hujr radiyallahu anhu qala wa'il yake cewa Allah ya kare yadda da shi la anzuranna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kayfa yusalli muna zubawa manzon Allah ido muga ya yake sallah sallallahu alaihi wasallam fa nazartu ilayhi yace wata ran sai nake kallon manzon Allah summa qa'ada har yaje gabar zama a sallah summa rafa'a isba'ahu sai daga dan yatsarsa wa ra'aitahu yuharrikuha sai daga iya motsa ta yada ubiha ko lokacin da ke yin addu'a kun gashi motsa dan yatsa cikin tahiyya ya samu asali wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yuhariku al-isbi fi tashahhudi motsa dan yatsa a cikin tahiyya mufzi'a li shaytan kamar bulala kake wa shaytan in kana motsa wannan to kamar kana kurar shi dan daga inda kake fa hadha hadithun sahihun sarih malai shi hadisi ne mai inganci kuma a fili yake fi tahriki li isbi inda tashahhudi wajen umarnin motsa dan yatsa cikin tahiyya wa yafidu anistimirariya at-tahrik yakunu ila salat kuma sun ce iya fa'idanta wajen ka ci gaba da motsa har zuwa lokacin sallama kana motsa dan yatsan ba za ka daina ba sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa bihi qala al-imam ahmad haka ne imam ahmad ya fada fi masail ibrahani su'ila hal yashiru ar-rajulu bi isbihi fi salat an tambayi imam ahmad shin mutun zai motsa hannunsa lokacin da yake tahiyya a sallah qala na'am shadidan sai ce sosai ba motsawar ba a hankali ba sosai zaka motsa shi inji imam ahmad amma ma rawahu abu daud fi sunanihi min hadisi muhammad bin ajlan an amir bin abdullah an abihi annahu sallallahu alaihi wasallam kana yashiru bi isbihi idza da'a akwai riwaya cikin littafin sunan na abi daud hadisi muhammad bin ajlan bin amir an abdullah an abihi annahu sallallahu alaihi wasallam yace ce shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yashiru bi isbihi idza da'a iya motsa dan yatsansa ne lokacin da yazo gabar addu'a amma lokacin at-tahiyatu lillah az-zakiyatu lillah at-tayyibatu lillah as-salamu as-salawatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiy ko assalamu ala nabiy har yaje nan baya motsa dan yatsa sai yaje wajen salati wa manzon Allah ko addu'ar da ake bayan salati an fahimta lokacin da yake karanta tahiyya farko har yaje gabar salati to dan yatsansa a tsaye yake haka in ya fara motsawa to ya zo gabar salati kuma da addu'a wanda ita ce riwaya da Abu Dawud ya fito da ita ana fahimta daga Muhammad bin Ajlan amma wala yuharikuha lokacin da ya fara tahiyyan baya motsawa sai ya je gabar yin addu'a ko salati fa kauluhu la yuharikuha fadin shi Muhammad bin Ajlan an Amir bin Abdullah an abihi din baya motsawa inji shi malam mishawi sai ce ziyadatu la yuhariku hadin illa izada'a sai ce wannan kari ne ana fahimta ruwayar sa kari ce ghaira mahfuza kari ne wanda ba a kiyaye shi ba aw sabita ko ƙari ne ma wanda bai inganta ba wa Muhammad bin Ajlan mutakallim fi ki Muhammad bin Ajlan mutun ne wanda akwai maganganu akan sa ji malaman hadisi wa rawahu thiqat an Amir bin Abdullah duna tilka ziyada akwai thiqat wanda ba maganar komai akan cikin marawaita ingantattun ruwaya daga Amir bin Abdullah din amma ba a ambaci wancan ziyada din ba ba a ce yuhariku haba izada a ba wannan ƙari ko yuhariku isbihi kawai ana fahimta walau faradna amma ma yarda injimala anna ruwayatu ibn ajlan sahiha ruwayar Muhammad bin Ajlan ingantacciya ce fa innaha nafiya to ita mai korewa ce ai amma ana fahimta ita ta kore motsa dan yatsa a farkon tahiya sai a ƙarshe lokacin addu'a haka ruwayar ta nuna shine nafiya ana fahimta wa hadisu Wa'il bin Hujr al-Musbitun shi kuma hadisin Wa'il tabbatar da motsawar ga wanda ya kore ga wanda ya tabbatar kuma a kaddara ma duk sun inganta to a cikin malaman hadisin ce wanne za a gabatar akan wani sai malaki ce wal musbit muqaddam duk abin da yazo na ruwaya wani ya kore wani ya tabbatar to wanda za a fara gabatarwa wanda ya tabbatar wal musbit muqaddam fil amal indai aiki ne wanda ya tabbatar za a gabatar sabanin wanda ya kore haka malaki kuma na kaida ce ta malaman hadisi Allah ta'ala ya samu dace kuma wannan shine karshen darasin mu ne insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda ne kuskure Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu iko binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu iko guje mata muna addu'a ga mahaifan mu Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu muna addu'a Allah ta'ala ya taimake mu ya samu lafiya mu ga malafiya Allah ta'ala ya shirin da mu da zuriyar mu Allah ya dora mu a tafarki madidici Allah ta'ala muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah ta'ala muna neman tsaronka daga sharrin duniya da lahira Allah ta'ala marasa lafiya muka ba su lafiya wanda muke tare da su a nan irin sarkin Hausawa na Gabuka da dagacin Manawaci muna ƙara musu addu'an Allah ya ƙara musu lafiya jinyar da suka yi a baya da wanda suke a yanzu kuma Allah ya sa kafara ci da su da dukkan majinyatan mu na gida ko asibiti Allah ya ba su lafiya akwai masu bukatun addu'o'i a gare mu akwai dan uwa Alhaji Abubakar ya zo da sakonnin addu'o'i to muna sa su addu'an Allah ta'ala ya biya kowa bukatun sa lafiya akwai Alhaji Abubakar da ya can a bakin kofa kusa da likita an masa rasuwa wani yayansa ya rasu yau kwana nawa ne kwana uku hudu to muna addu'an Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa Allah ya yafe masa Allah ya sa aljanna ci hukumarsa Alhaji Abubakar yana cikin ma'abota wannan majalisi tunda aka bude shi har yanzu duk inda muke karatu ma in ya ji labari yana zuwa gure da shi to muna ma ta'aziyya amma da dukkan ma'abota karatun nan muna maka ta'aziyyan Allah ya ji karwana dan uwa naka Allah ya gafarta masa Allah kuma ya sa aljanna ci hukumarsa da dukkan mamatan mu maza da mata Allah ya shigar su Allah ya gafarta musu muna ƙara addu'a ga ma'abota wannan masallaci limamai da na'ibai da ladanai da yan committee duka Allah ya saka kowa da alkhairi akwai ma'abotan mu masoyan mu masoyan wannan addu'awa irin su Alhaji Babangida ga sunan dai da yawan su da muke tare da su yau da gobe duka muna musu don Allah ya biya bukatu na alkhairi Allah ya saka kowa da gidan aljanna dattawan wannan uwa muna sa su don Allah ya ƙara musu lafiya Allah ya musu albarka Allah ya saka kowa da alkhairi me wannan gida Allah ta'ala ya mai jagora cikin ayyuka sana alkhairi da yasa gaba Allah ya bashi ikon cimmawa abinda kuma kuskure ne ko ba daidai ba Allah ka bashi ikon ganewa kuma Allah kar ka bashi ikon aiwatarwa muna addu'a ga iyalansa na gidan Allah ya musu albarka Allah ya biya bukatun su na alkhairi wadanda suka rasu irin sahajiyar Allah ya jikanta Allah ya gafarta mata tare da sauran mamatan mu gaba daya duk wanda suka zo wannan masallaci domin cin wannan karatu Allah mai da kowa gida lafiya kuma dukkan bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana abinda muke tsoro kuma Allah ya mutar da mu yan nijiyar mu Allah ya kara musu albarka Allah ya kara sa musu albarka cikin rayuwarsu hanyoyin su na neman Allah ya inganta musu so ya sa musu albarka da mu da su gaba daya Allah kada ka gajiyar da mu akan wannan aiki Allah ka ba mu tabbato akan wannan aiki kuma Allah ka ba mu ikhlasi Allah ka tsarkake mana niyyar mu da zuciyar mu Allah ka ba mu ikon yi dan kai kuma Allah ya karba mana Allahumma rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين